Mai sauraro Ibrahim Abdullahi suran dinki akan mita 88.5 da lafiyar murar zamani dauke da batun ranar hutu da gwamnatin tarayya ta ware wannan rana ta Alhamis ta kuma ba da hutu ga wato ainihin kafatanin ma'aikata saboda muhimmin al'amari wanda yake na farin ciki ne to amma gabanin wanda wasu sun san wannan batu wasu kuma basu sani ba wanda gabanin mu kai ga bude sha fili zamu dan fara da jin ra'ayoyin wasu mutane da muke tare da su yanzu kai tsaye dangane da wannan al'amari kafin kuma mu je ga batu na biyu shin kana da masaniyar wannan hutu
to ni gaskiya dai ba na da masaniyar wannan hutu ba kana zakarin da Allah kenan
baka san cewa gwamnatin tarayya ta ce yau ita ce public holiday a turance ba wanda take ranar hutu ga kowa da kowa musamman ma'aikata
to gaskiya ni yanzu ban da ba ce gaskiya ni gaskiya magana zakarin da Allah gaskiya dai ba sani ban da yanzu da ka zo kake magana akai
to kafin mu dawo ga wani bawan Allah ko shi ya sani
eh assalamu alaikum ni dai ina da masaniya shi yasa ka gani na fito yau dan in gyara machine dina kun ba haka ba da tuni yanzu ina makaranta ba na nan ma ba na gida
to wai hutun da me
a hutun wannan shine hutu na maulidi na rabiu awwal 12 ga wata shine yake hutu duka musulmi a fadin duniya gabaki daya kowa da kowa wannan hutun ya shafe sa na fiyayyen halitta gabaki da muna addu'a Allah ya sa a yi lafiya duk wani bokon kuna da za a yi da addu'o'i Allah ya sa a yi lafiya a gama lafiya mu kuma Allah ya kai mu wata shekara mu ƙara garin wannan irin rana mai albarka
12 ga watan Rabiu Awwal kamar yanda ka faɗa na Maulidi to 12 ga watan Rabiu Awwal din me ya faru
eh to ga gashi nan dai muna ta addu'o'i kuma musannan ana ta alheri irin
ina nufin me ya faru a ranar 12 ga watan Rabiu Awwal din har yasa ita gwamnatin tarayya ta ce ta bada hutu yau din
eh to ai kaga wannan abu ne wanda ya kunshi musulunci ka'ida ce ta musulunci shi yasa gwamnati ta ga a wannan ranar duk shekara tun kamun a haife mu kakanni daga gani shine wannan gwamnati ta ga ya kamata ta tsayar da wannan ranar ya zama hutu a gare mu gabaki ɗaya musulmi al'ummar musulmi
ba kuwa ranar da aka haifi fiyayyen halitta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ba ce 12 ga watan Rabiu Awwal din irin wannan rana ta zagayo shi yasa aka bada hutun
eh wannan kware magana ka haka take ai shi yasa wannan ranar dan a jaddada wa mutane musulmai wannan ita ce ranar da aka haifi manzon Allah aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tsira da amince Allah sabbata a gare shi saboda wannan in ba wannan rana wani sai lokacin ma yazo ya wuce bai san da ita ba amma wannan hutun da aka bayar yana dada jaddada mana wannan ita ce rana da aka haifa fiyayyen halittar mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam wai aboki na idan na dawo gare ka shin a wannan wata muke ne a shekarar musulunci ko in ce watan musulunci
to ni gaskiya na bazan yarda cewa ga shi a cikin wannan wata muke wani da bane na sani dai a cikin dai watan maulidi muke gaskiya
shi watan maulidin ya sunan sa ne
gaskiya ni yanzu bana ce ga sunan shi gaskiya
akwai karatuttuka da ake ta yi mana a makarantu na islamiyu watakila tun muna yan yara da abubuwa akan ce an haifi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ranar litinin 12 ga watan Rabiu Awwal shekarar giwa an haife shi wankakke tsaftacce abin sha'awa abin farantawa idanuwa haske yana bayyana a gare shi yana mai daga idanuwansa izuwa sama sallallahu alaihi wa sallama ka taba cin karo da irin wannan karatu
eh to gaskiya na taba cin karo da shi na taba cin karo da shi sosai ma ba makalan ba
ka iya tuno shi yanzu
gaskiya ba yanzu ba zan iya tuna shi gaskiya
aboki na sunanka
Ahmad Adam
ka je makaranta ne
eh
ya ake ka tuna irin wannan karatu
eh
ya ake
bismillah
na sira na tarihi a ce an haifi manzon Allah
wannan kai kai
to shi ma dai wannan ban sani ba ko aboki na iya tunawa
kai ni ma zan iya tunawa wallahi
farkon kake so in tuna maka farkon akan ce an haifi manzon Allah
sallallahu alaihi wasallama ya sallallahu alaihi wasallam 12 ga watan Rabiul Awwal tubiya Abu Abdullahi
mi sauraro ne kokarin samun malamai magada annabawa domin jin yanda al'amarin yake tunda dai in an ce wai Hausa suka ce me san labarin Rafi aka ce tambaye agwagwa sai ya sha labari kar ya tambaye kaza amma karama kallahu suna a matakin farko
to assalamu alaikum sunana Abdullahi Muhammad Yankaba
ga wannan rana 12 ga watan Rabi'u awwal har gwamnatin tarayya ta ce hutu saboda zagayowar ranar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya kuka kalla al'amura
to alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa alihi wa sahbihi wa man wala babu shakka samuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam babban al'amari ne a wajen kowane musulmi haka kuma wato murna da samuwarsa ibada ce babba wanda alqur'ani da hadisi duka sun tabbatar da haka to amma dangane da maganar wannan rana da kuma kebance ta da bukukuwan da ake yi
wataƙila mu kalli shi musulmi an ce yau ce ranar mahaihuwar ma'aiki wanda arziki ne na duniya da kiyama akwai abubuwa da zaka ga wasu ma basu cika kiyaye ranar ba da watan da ma balle har aibatun sanin tarihin annabin har aibatun koyi da irin halayensa shin ya kamata musulmi ya al'amaranci irin waɗannan abubuwa
wato shine bayanin da nake shi murna da samuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam abu ne na kowane minti kowace awa kowace rana kowane mako kuma bai takaita daga bana sai badu ba abin yana buƙatar wato ya zame mana jini da tsoka na farko dai kaunar Annabi sallallahu alaihi wasallama wajibi ce sannan koyi da wato sunnarsa da kyakkyawan halinsa da dabi'unsa sannan da kokarin karanta tarihinsa da kuma wato isar da sakonsa ga duniya amma wari wata rana ta kamaimai a shekara to wannan in muka dubi musulunci qur'ani sunna malaman
akwai matasa da muka zanta da su a baya a cikin rahoton da muka ambata muka fara wasu da yawa ba ma su iya kiyaye cewa wai a wani wata ake ba kuma nawa ga wata wasu ma ba su san cewa me ma ya kawo wannan farin ciki na zagayowar irin wannan rana ba shin ina sakon malamai ga matasa musamman dangane da batun neman ilimi
wato shine matsalar inda gizo ke saka da yawa mun jahilci tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan har turawa bature zai rubuta tarihin manyan magabata 100 a duniya da suke tasiri kuma ya fara rattaba sunan Annabi Muhammad baturen Ingila to haga abun kunya ne a wajen musulmi a ce ya jahilci wannan rana bai kuma san matsayinta ba amma dangane da kebe ranar da gwamnati ta yi
wai saboda lokaci sakon ga matasa
matasa shine a koma makaranta kuma a dukufa wajen bibiyar tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda suke zumudin sanin tarihin dan kwallo ko wani dan fim abin takeici abun kunya a ce mutum bai san tarihin manzon Allah bai san inda aka haife shi bai san mahaifarsa ba bai san watan da aka haife shi ba to ai kaga wato an yi abun kunya saboda haka irin wannan rana tana buƙatar mu dukufa mu yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan mu yawaita wato yada dabi'unsa da halayensa da kuma wato dukkanin abin da zai kare martabar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai sharholiya da kadakadi da rere ba
to me sauraro saboda yanayin lokaci zamu gimtse haka idan hali yayi zamu sake dora Ibrahim Abdullahi suran dinki akan mita 88.5 da FM muryar zamani to me sauraro gaba ta farko kenan dangane da batun wannan rana mai daraja mai girma ta 12 ga watan Rabi'u awwal wadda aka haifi fiyayyen halitta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama dan Amina dan Abdullahi farin cikin duniya da kiyama kuma alherin dukkanin halitta